بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم العشاء أكو جواتر ربيع الأول هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما كزوا مدينة دبو دايا دري هدو دا 40 هدو وعدة تيديد دا ترى جواتر غوما شكرا تدبو بيو دا 20 بيو ميلادية. Kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka, majalisin Mus'ab bin Umair da cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Usulus Sunnah na babban malami Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine zama na uku ko majalisi na uku bayan muqaddima mun karanta kuma darasi daya, wanda wannan shine zai zama darasi na uku insha Allah. Darasin da ya gabata mun bude da wani babi da Malam Ibn Abi Zamanin ya bude wannan littafi da shi, shine babin kwadaitarwa akan lazumtar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da bin tafarkin wato magabata na kwarai. Malam yayi mana wato matashiya da wasu ayoyi na alqur'ani irin su fabashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wanda yana daga cikin bin wato bin ahsanul qaul shine bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan malai ya kawo ayar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, inda wannan aya take nuna cewa tafarki na Allah madaukakin sarki shine tafarki guda daya, tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk da cewa akwai tafarkai da yawa, akwai tafarkai daban-daban, akwai kuma waɗanda suke yin campaign ga kowanne tafarki cikin waɗannan tafarkai din, wanda waɗannan masu campaign ne wa ainihin wato hanyoyi irin na shedan, wanda wani lokaci ma kana iya ganin mai campaign din bai yi kama da wanda zai yi ƙarya ba, dan kana iya ganin mutum da rawani da casbaha, wani lokaci da kandiri, wani lokaci kana iya ganin mutum da rawani da gemu har da baƙar riga, kuma amma kuma ƙarshe in ka bi wannan tafarki nasa sai ka ga tafarki ne irin tafarkin da Allah ta'ala ya ja kullu a cewa kada a bi. Da haka dai wannan aya tana nuna cewa akwai tafarkai kala-kala, akwai ƙungiyoyi iri daban-daban, akwai aƙidu barkatai kuma kowace akida da kowace kungiya da kowace jama'a tana kokarin jingina kanta zuwa ainihin wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka sai an yi hattara kuma daga cikin abin da zai taimaka shine karantar da mutane hakikanin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar karantar da irin waɗannan littafai na Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala. Malam yayi wata magana da yace ita sunna ita ce jagora ko kuma yar jagora ko dalilin Al-Qur'ani. To wannan magana da malam ya faɗa haka take. Domin shi kansa Al-Qur'ani ba a san shi ba sai ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ita sunnar a cikin ta ta tabbatar da cewa akwai Al-Qur'ani domin yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi. Sannan mun karanta hadisi na farko wanda wannan hadisi ne na Abdullahi dan Mas'ud, duk da cewa isnadin da muka karanta anan wato isnadi ne wanda yake akwai rauni a cikin sa saboda wasu daga cikin marwaitan kamar irin su Abi Abdullah Muhammad bin Wabbah, kamar irin su Musa bin Muawiyah as-Sumadihi, kamar irin su Asim ibn Abi Najud at-Tabi'i wato al-Kufi at-Tabi'i wato Asim ibn Bahdala. Waɗannan dukkanin su mun tattauna akan abinda malamai suka faɗa akan su a satin da ya gabata wancan darasin. Amma dai duk gaba ɗaya ƙarshen tik duk da aka tattara aka biyo sai aka muka tabbatar da cewa wannan hadisi tabbatacce ne ya inganta zuwa ga ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadithi ne ingantacce wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wani zane guda daya miƙaƙƙe, sannan yayi kuma yi wasu ƴan ƙananan zanunnuka dama da hagun shi wannan babban zane din. Sai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan ƴan wato subul, waɗannan ƴan hanyoyin, waɗannan tafarkan, a kowane tafarki cikin waɗannan ƙananan tafarkan akwai sheɗa. Shaitanin nan zai iya zama na aljan, zai iya zama shaitanin mutum. Domin kowace hanya cikin hanyoyin akwai wakilin shaitan wanda shaitan ya wakilta shi ya batar da al'umman manzon Allah ta hanyar jan wasu daga cikin mutane ta wannan hanya din. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce amma duk wanda ya kokarin rike wannan miƙaƙƙen tafarkin bai sake shi ba, bai kalli masu kiraye-kiraye zuwa ga waɗannan ƙananan tafarkan ba, to wannan shi kaɗai ne wanda ya bi tafarkin Allah kuma shi ne wanda bai tsira. Allah ya sa muna cikinsu. Da haka za mu shiga hadithi na biyu kai tsaye insha Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Ibn Mahdi. To anan abinda malai yake so ya fara nuna maka shine wannan isnadin da zamu karanta shi ma isnadin kamar irin wancan isnadin ne da ya gabata har zuwa kan shi Ibn Mahdi. Kenan ka tashi zaka iya cewa haddathani Abu al-Hazm Wahab ibn Masarrat al-Hijazi an Abi Abdullah Muhammad ibn Waddah عن موسى بن معاوية السمادحي عن عبد الرحمن ابن مهدي إسناد هرزوان. وسيجا تندي كرنتا مكا وإن شام متانا واتو رجال إسناد أساتن دي وشكو أدر حديث مفرقو تو كما باسي أنسا كما يمي توما سونان سبا كو سي يدف آدق ابن مهدي أغاني كو كاكا كيني عبد الرحمن ابن مهدي ياجي حديث ندقى Muawiya wato Musa bin Muawiya as-Sumadihi. A gane ko? Yawa. To shi sa sai kaga kenan ka tashi zaka dauko farkon isnadin hadithin, to zaka dauko daga farkon isnadin hadithi na ɗaya da muka karanta satin da ya wuce. An gane ko? Yawa. afwan nace Abdurrahman ibn Mahdi yaji daga Musa bin Muawiya ta Sumadi sai dai a ce shi Abdurrahman ibn Mahdi yace Hammad bin Zaid a wacce ruwayar ko a wannan ruwayar kuma shi Abdurrahman ibn Mahdi kala yace wa haddathani Mansur ibn Sa'd kaga a wajen wanda ya ji kenan an gane ko shi Musa bin Muawiya ta Sumadi ne yace yaji daga wajen Abdurrahman ibn Mahdi an fahimci isnadin yanda yake yawa wa haddathani Mansur ibn Sa'd qala سمعت الحسن يتي ناجي الحسن وانا الحسن الحسن البصري حسن البصري يكي نفي عنه يتي سمعت الحسن ناجي الحسن يحدث ينا بايد دلاباري ينا زنتر دا حديثي عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي من رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني دو وند يي واسي ده سنتا دو وند يي برس ده سنتا دو وند يبر تفركي نا يكام تفركين وني نا فليس مني بايا تاره ده ني wannan shine matanin hadisin to kafin mu yi nisa ma za ka gane wannan hadisin akwai irsali a cikin sa domin Hasan al-Basri tabi'i ne ba sahabi bane kuma kaga Hasan al-Basri shi kai tsaye sai yace ya ji wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda tsakanin Hasan al-Basri da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wa sahabi to tun daga nan kaga mun fara sanin cewa lalle shi kansa wannan isnadin to a iya samun wato ta cewa daga malamai duk da cewa dai zai sha shi kansa wato hadisin daga karshe amma dai shi kansa wannan isnadin da muka karanta hadisi ne wanda yake mursal ta wannan isnadin da muka karanta to hadisin mursal ne wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat shi ko hadisi mursal yana daga cikin jeran giyar hadisai masu rauni a gane wannan to amma hadisin mursal ne amma kuma asalin hadisin sahihi domin Abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin al-musannaf a mujalladinsa na 11 hadisi mai lamba ta 20568 ta hanyar Ma'mar daga Yazid daga Hasan shi kuma ainihin wato ya kawo shi ma mai tsawo hanya hanya ta zama ainihin wato mai tsawo na fata an gane mai tsawo fiye da ita wannan wanda muka karanta a nan ka koma cikin manahilus safa na Imam Suyuti shi ma ainihin wato ya kawo wannan yace kuma lahu shawahid hadithin dai yana da ainihin wato shawahid daga cikin hadisin daga cikin shawahid ga wannan hadisin akwai hadisin Anas bin Malik shi ma shaida ne akan ingancin wannan hadisin banda ta waccan hanyar da kaji ta shi ainihin wato Hasan al-Basri to akwai kuma wata hanya da aka samu hadisin ya tike zuwa ga Anas dan Malik radiyallahu anhu sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hanya ta Anas Imam al-Bukhari ya fitar da ita wato a mujalladin sa na 9 a hadisi mai lamba ta 2563 a Fathul Bari Imam Muslim shi ma a mujalladi na 2 a hadisi mai lamba ta 1401 shi ma ya rawaito wannan hadisin kaga kenan mun samu shahid guda daya ta hanyar ainihin wato Anas Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hanya ta biyu akwai hanyar da hadisin ya tike zuwa ga sahabin Annabi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu wanda ita kuma wannan hanyar Imam Ahmad ya fitar da ita a cikin Musnad dinsa mujalladi na 2 sha wato a hadisi na 158 haka Ibn Abi Asim a cikin As-Sunna a mujalladi na 1 rakam na 62 haka Imam Tahawi fi wato At-Tahawi wato fi Mushkil al-Athar shi ma mujalladi na 2 hadisi na 136
haka ibn khuzaima a cikin sahihin sa aya mujalladi na 1 wato hadisi rakam na 197 haka al-khatib a cikin al-faqih wal mutafaqih shi ma mujalladi na 1 shafi na 144 haka at-tarikh mujalladi na 3 shi ma shafi na 330 haka imam al-lalakai a cikin sharh usul sunna mujalladi na 1 shafi na 140 rakam na 140 to wannan shi ma kaga hadithin ya inganta zuwa ga sahabin annabi abdullahi bin amr bin al-as an gane ko musamman ka koma wayancan hanyoyin imam ahmad ya fitar da shi da sauran wanda muka karanta to ba ta wannan hanyar ba ma hadisin ya kuma zuwa ta hanyar abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu wanda ita kuma akhrajahu sahami a cikin tarikh wato abunan tarikh din sa a safha ta 358 hadithin ya kuma zuwa ta hanyar sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu shi ma wanda imam ad-darimi a cikin sunan din sa ya fitar da shi mujalladi na 2 hadisi na 133 kaga kenan an samu hanyoyi guda nawa guda hudu ko hadithin ya biyo ta Anas hadithin ya inganta zuwa ga Abdullahi bin Amr bin al-As hadithin ya inganta zuwa ga Abu Ayyub al-Ansari hadithin ya inganta zuwa kan ainihin wato ta hanyar sahabiwa Sa'ad bin Abi Waqqas to duk hadithin ya inganta ta waɗannan hanyoyi ina fata an gane da haka hadisin kaga ta fuskar isnadi ya inganta kawai wannan hanya ce da malam ya kawo ita ce mursala daga cikin irsalin da aka samu kuma shine tsakanin wato Hasanul Basri kaga kenan Hasanul Basri in hadisin zai inganta ta Hasanul Basri to sai dai ko dai Hasanul Basri ya ce ya jiyo daga Anas ko ya jiyo daga ainihin Abdullahi bin Amr bin al-As ko ya jiyo daga Abu Ayyub al-Ansari ko ya jiyo daga Sa'ad bin Abi Waqqas to kaga wannan gibin an cike shi to shi yasa rashin samun daga wajen wa Anas ya ji wajen wa Al-Hasan al-Basri ya jiyo kawai cewa yayi daga Annabi kuma an san bai zamani da Annabi ba tabi'i ne sai hadisin ya zaman to ya samu irsali ta wannan bangaren an gane ko to sannan kuma banda wannan matsalar ta irsali tunda isnadin dai isnadi ne na wa'ancan marwaitan da muka karanta satin da ya wuce kaga muna da akwai ainihin wato Muhammad bin Wabbah akwai Musa bin Muawiyah as-Sumadihi sannan akwai Asim bin Bahdala ko da yake ba Asim akwai dai wayennan mutum biyu din akwai Muhammad bin Wabbah akwai Musa bin Muawiyah as-Sumadihi su kuma mun karanta me malamai suka faɗa akan su amma dai a ƙarshe hadisin ya inganta to idan ya inganta sai mu koma ma'anar hadisin marragiba an sunnati me ake nufi da sunnati malamai suka ce abinda ake nufi da sunna anan ana nufin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sunna kishiyar farilla ba an gane ko marragiba an sunnati bi ma'ana marragiba an dariqati duk wanda ya bar dariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ake nufi to me ake nufi da ragiba kalmar ragiba an shay suka ce tana nufin al-i'rad anhu ila gairihi wanda ya watsar da sunnar annabi ya kama sunnar waninsa wanda ya bar tafarkin manzon Allah sai ya kama tafarkin wanin manzon Allah wanda ya bar dariqar manzon Allah sai ya kama dariqar wanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ake nufi da marragiba an sunnati na fata an gane kenan man taraka dariqati wanda yayi watsi ya bar hanya ta ila wato wa akhadha bi dariqati gairi da ya tashi ruko sai maimakon yayi ruko da sunna ta sai yayi ruko da sunnar wani na sunna kuma nan mun ce tafarki ko a madadin mutun yayi ruko da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi ruko da tafarkin wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ruko da tafarkin wani manzon Allah sun ce haka suka shi barin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasu kashi akwai wanda ya bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bi darbi min at-tawil wani tawili ne ya kwashe shi to wannan suka ce ana iya yi wa ma'abocin wannan uzuri ma'anarsa shine wato ya bar tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wato wani tawili ne da shi akwai kuma wanda ya bar tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam i'radan wa kufran ya bari ne ya yi watsi da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko yana ganin wani tafarkin manzon Allah yafi dacewa yafi kyau fiye da tafarkin annabi wannan ya kafurta dan haka barin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasuwa gida biyu akwai wanda zai kai mutun zuwa kaba'ira akwai wanda zai kai mutun zuwa kafurci ina fata an gane kamar yanda ka san laifi akwai babba akwai karami to shi ma barin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai babba wanda wannan kawai ta kai mutun zuwa kafurci akwai kuma barin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba zai bar mutun ba zai fitar da mutun daga musulunci ba amma yayi masa tabo domin ya aikata kaba'ira min kaba'irud dhunub mafhum shi sa suka ce mar ragiba an sunnati wanda ya bar tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruko da tafarkin wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya bar tafarkin annabi zuwa tafarkin wani bisa wani tawili da ya dauka daidai yake ashe kuma ba daidai bane an gane ko yawa suka ce to akwai wannan akwai kuma wanda ya bar tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam i'radan yufudi ila i'tiqadi rajahiyyati amalihi fa ma'anahu wato yana ganin tafarkin da ya kama ko kuma shi aikin da yake yi ya furin jaye ya kudurta cewa aikin nan ya fi na tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam aikin da yake yi ko wanda yake bi ya fi hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to wannan ma'anarsa mar ragiba an sunnati falaysa minni kalmar falaysa minni ma'ana baya tare da ni a addini ba addinin annabi yake bi fa an gane ko a falaysa minni akwai wanda baya bin tafarki na akwai kuma wanda baya tare da ni a addinance to duk wannan fasarorin suna komawa ne zuwa ga dayan abinda mutum aka fahimta game da dalilin sa na barin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana ganin ba zamanin ta bane ba wayewa a ciki akwai tafarkin da yafi na manzon Allah billewa akwai tafarkin da yafi na manzon Allah shortcut akwai tafarkin da yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama daidai to wannan dama kaga falaysa minni baya kan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam mafhum hadithi na uku da haka wannan hadithin ya inganta shi sa anan ma za ka ga ya sama Bukhari wa Muslim in ka duba za ka ga ya sama Bukhari hadithi mai lamba ta 563 ko sai kuma Imam Muslim shi kuma hadithi na nawa 1401 an gane ko to kaga wannan hadithin ya inganta to bari mu je zuwa hadithi na ainihin wato na uku ko قال ابن مهدي شي ما كون غاني لوجيك دين كينان aka ce قال ابن مهدي شي ما kaga isnadin can ne na farko har zuwa kan Abdurrahman bin Mahdi isnadin da iri daya ne an gane ko da aka kafin mu a ƙara abun nan in ka tashi zaka ce kenan haddathani Abu Abul Hazm Wahab bin Masarrat al-Hijazi عن ابي عبد الله محمد بن وضاح عن ابي موسى بن معاويه السمادي عن عبد الرحمن ابن مهدي kun gane inda isnadin to sai tunda ya gaya ma shi a farko sai kawai yace ibn mahdi yace wa haddathani mubarak wato mubarak ibn fudala an al-hasan an abi al-hasan annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة ابن مهدي yake cewa مبارك بن فضالة يا باني الأبادي شي كما يجي daga الحسن ابن ابي الحسن الحسن البصري انه قال حسن البصري yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي عمل قليل ايكي كنكني في سنة دي داتي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كي ايكي كدن بس سنة النبي صلى الله عليه وسلم khairun shi yafi min amalin kathirin sama da yin aiki mai tarin yawa fi bid'atin amma fa bid'a kadan mai albarka ita ce sunna ina fata an gane mai yawa mara albarka ita ce bid'a aiki mai yawa amma ba lada sai bid'a amma aiki dan kadan ka jima dudun lada sai sunna wancan hadisin na farko kun ga ku dauko unwanin babu za ku ga hadisin yayi daidai da taken babu kwadaitarwa akan lazumtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin wato bin magabata wannan kuma shine tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko amalun qalilun aiki kadan fi sunnatin a cikin sunna khairun shi yafi alheri min amalin kathirin fi bid'atin akwai wata ruwaya da tace ka zama mai biyayya a cikin sunna yafi ka zama jagora kai ake bi a bid'a an gane ko ka zama mabiyi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yafi ka zama shugaba jagora da wasu suke dandazon mutane suke bunka a bid'a bid'a akwai shin Allah ya raba mu da ita shi sa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kwankwashi kan bid'a ba kadan ba amma tunda shedan ya riga yayi alƙawari in ba zai sa mutun yayi kafirci ba to zai sa shi saboda dama abun guda biyu ne ko dai kai wa Allah kishiya ko kai wa manzon Allah kishiya wanne ne wanda bai da muni ko wanne mummuna ne wato yiwa Allah kishiya shine shirka yiwa manzon Allah kishiya shine bid'a na fata an gane to kila wani ya ce ah kenan dai bid'ar in an yi ta da yawa ita ma tana da wani alheri tunda an ce khairun aiki kadan da ya dace da sunna khairun shi yafi alheri kenan wancan ko da dai bai kai alherin wancan sunna din ba to shi ma dai kenan yana da alheri tunda an ce khairun min amalin kathirin fi bid'atin sai malamai suka ce eh to abinda za a iya cewa anan ka san akwai wanda shi fa bid'ar da yake da kyakkyawan niyya yake an gane ko gani yake akan daidai yake lada zai samu abinda yake Allah yana madalla da aikin sa kuma yana yi ne da kyakkyawan niyya wato kun san kuma mun sha karantawa shi sharadin karbar aiki guda biyu ne kuma wani za ka ga yana dacewa da ɗaya sai kuma ka samu ɗaya wato sharadin farko shine wato abin nan al-ikhlas duk wata ibada da zaka yi ba za ta zama karbabbiya ba sai ta zama da ikhlasi ma'ana Allah madaukakin sarki dan shi kai tsantsa sannan sharadi na biyu sai ta dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani lokaci sai ka samu mutum ga aikin sa da ikhlasi yake lillahi in kudi yake kashewa wallahi da ikhlasi dan Allah yake kashe wannan kudin in wata ibada yake yi wallahi da ikhlasi har zuciyarsa yake yi dan Allah yake wannan aikin amma kawai matsalar da ya samu ibadan nan ta saba da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce wadda tuwaris ce bata biyo ta tsallakowa ta yi ta boda bata biyo ta ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya mata stamfi to sai zamto ga can ya samu bangare guda kash kawai ba mutaba'a yanzu da mutaba'a ta samu combination ya hadu kawai ibada za ta zama karbabbiya to amma ga ikhlasi ba mutaba'a wani shi kuma shedan ya tashi masa illa ga tarun sunna koyi da annabi amma ba ikhlasi za ka ganshi da gemu da dagaggen wando ga sunna malama ba dan Allah yake da ka kalle shi ahlu sunna sak amma kawai fanko ne ta ciki ba ikhlasi kowace illa ce duk wanda ya je wa Allah da dayan nan ba zai kai labari wannan ga ruku da sunna amma ba ikhlasi wannan ga ikhlasi amma ga bid'a Allah ya hada mana guda biyu amalun qalilun fi sunnatin ya fito wannan hadisin ko ai wato kadan mai albarka ya fi mai yawa wanda yake comparative ko amalun qalilun fi sunnatin aiki dan kankani wanda aka yi shi a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam khairun to yafi min amalin kathirin sama da mutun yayi aiki mai yawa ya karar da rayuwarsa ya karar da lokacinsa kila ma ya karar da dukiyarsa a cikin yin aiki mai tarin yawa amma kuma a cikin bid'a wannan hadithin shi ma a cikin isnadin sa isnadin da malai ya kawo anan gaskiya dha'ifi ne saboda shi ma a wannan ruwaya kaga shi ma mursal ne an gane ko mursal ne me yasa ya zama mursal saboda har yanzu dai irin wancan ne Hasanul Basri ne yake cewa manzo Allah ya ce kuma an tabbatar da Hasanul Basri ba tabi'i bane
ba
sahabi bane kai ibn wato abin nan Hasanul Basri ba sahabi bane tabi'i an gane ko sannan kuma akwai wata illar ta gaba a cikin isnadin kuma akwai Mubarak bin Fadala Mubarak ibn Fadala saduqun mutumin kirki kathiru tadlis jiddan sai dai yana yin tadlisi sosai an gane ko kamar yanda shi ma Hasanul Basri din yana da wannan matsala ta tadlisi to shi kansa ainihin wato Mubarak bin Fadala kathiru tadlis tadlisin da yake ba dan kankani bane kuma kun san tadlisi akwai tadlisu shiyukh akwai tadlisu taswiya kun ka koma bangaren tadlisi akwai tadlisu shiyukh akwai tadlisu taswiya wata rana insha Allah za mu sa bai koda bai kuniya ce ita ma kamar yanda muka dan taba usul fiqi ita ma za mu dan sa dan a dan dinga gane terminologies din ba sai ana ta bayani ba ko insha Allah kathiru tadlis jiddan suka ce shi ma yana da yawan tadlisi to dan haka in yayo ruwaya fala budda an yusarriha bis sama ba a karban ruwayar sa an gane ko har sai ya fada karara ji yayi min al-Hasan daga Hasanul Basri kenan in ba za a karbi ruwayar sa ba sai ya ce wato haddathanil Hasanul Basri sai yayi amfani da kalmar ji yayi zantar da shi akai kamar yanda Ibn Mahdi ya fada ina fata an gane in ka duba kuma wa huwa huna ana anil Hasan da ya tashi yo ruwayar da cewa ya haddathanil Hasanul Basri ko akhbaranil Hasanul Basri ko anba'anil Hasanul Basri to za a yadda da ba tadlisi bane ya ji daga Hasanul Basri to amma shi kuma idan mai tadlisi ne to in bai sarraha da sama'a ba a karba musamman in yayi anana to yanzu kaga nan da ya tashi sai ya ce haddathani Mubarak ibn Fudala sai ya ce me anil Hasan kaga yayi anana shine an din da da cewa ya haddathanil Hasan ibn Abil Hasan to wannan matsalar da aka samu daidai wannan gabar za ta iya kai labari ko sannan kuma illa ta biyu wa huwa mursalu hadithun mursal ne min mursalatil Hasan al-Basri imamu Tirmidhi rahimahullah yace wal hadithu idha kana mursalan fa innahu yasihu inda akthar ahli al-hadith wa qad da'afahu ghayr wahid sharhu ilal Tirmidhi yake cewa hadithi wal hadith shi wannan hadithin idha kana mursalan fa innahu yasihu inda akthar ahli al-hadith ya inganta a wajen ainihin wato mafi yawan malaman hadisi wal hadithu idha kana mursalan yawa fa innahu la yasihu ko jazakumullahu khairan yake to shi hadithi idha kana mursalan idan ya zama mursali ne to fa innahu la yasihu inda hadisi mursal ne to baya inganta inda akthar ahli hadith a wajen mafi yawan malaman hadisi to kuma gashi hadisin dama da yawa cikin malamai sun rauna nashi koma cikin sharhu ila al-Tirmidhi na Ibn Rajab mujalladi na 1 a shafi ko hadisi na 2500 kai da abin nan da 29 akwai sanan Imam an-Nawawi rahimahullah shi ma yace wato hadisin dha'ifi ne saboda mursal ne hadisi ne dha'ifi a wajen jamaahir wato mafi yawan malaman hadisi da ash-Shafi'i da kuma kathiru min al-fuqaha da ashabil usul koma cikin at-taqrib tare da sharhin sa at-tadrib an fahimta ko to shi ma wannan hadisin sun kawo maganganu da yawa na rashin ingancin wannan ruwayar ainihin wato da malai kawo ta anan lakin ba'd ahli al-ilmi wasu cikin malamai suna karbar hadisi mursal amma da sharuɗa to wannan sharuɗan kuma sai ka koma cikin manyan littafan da ake magana kan kamar at-tadrib amma abinda Imam Tirmidhi yake nufi bi adami sihhatil mursal ay al-ihtijaj bihi ba a yin hujja da hadisi mursal an gane ko yawa wato musamman mursalun min duni sahabi mursal wanda ya zamto kasa da sahabbai duk hadithin da aka samu irsali a cikin kasar da tabakar sahabbai to ba a yin hujja da shi amma marasilus sahaba suka ce amma marasil na sahabbai fahiya maqbulatun alal madhhab as-sahih bisa mazhaba mafi inganci idan mursali daga ainihin wato sahabbai ne ana iya karbar sa ka dai duba cikin wancan littafin at-taqrib shi ma za ga wannan bayani wa kuma sake dubawa cikin hukuncin mursal a sharhu ilalu ilal na Imam Tirmidhi shi ma a mujalladin sa na 1 shafi na 532 shi ma da al-muqni fi ulumil hadith na ibn al-mulaqin shi ma a mujalladin sa na 1 shafi na 134 thumma inna mursalat al-hasan al-basri da'ifa sannan kuma an gano duk marasil na hasan al-basri duk suna da rauni qala ibn sirin la tuhaddithna an al-hasan wala an abil aliya fa innahuma la yubaliyani amman akhadha al-hadith ibn sirin yake cewa kar ku dinga ba mu labari ku ce kun ji daga hasan al-basri ko kun ji daga abil aliya domin su ba sa damuwa wajen wa za su karbi hadisi kowa ma sai su karbi hadisi a wajen sa an gane ko haka imamu ahmad yake cewa mursalatu sa'id bin musayyib asahhul marasil wato in aka ce hadisi mursal to cikin marasil na tabi'ai to marasil din da suke mafi ingancin marasil sune marasil na Sa'id ibn al-Musayyib sannan da kuma mursalat Ibrahim la ba'sa biha suka ce babu laifi da su walaysa fil mursalat ad'afu suka ce amma a cikin marasil babu mafi rauni min marasil al-Hasan sama da marasil na Hasan al-Basri da Aba ibn Abi Rabah fa innahuma ya'khudani an kullin dan kowa su karba suke daga gare shi na fata an gane sannan kuma har wayo a cikin isnadin akwai Muhammad bin Waddah al-Qurtubi wa huwa saduqun kathirul khata wal galat wannan shi ma mun gabatar da bayani a kansa ina fata an gane da haka dai wannan isnadin bai inganta ba an gane ko amma sun ce sahha min qaulil hasan al-basri maganar zuwa ga hasan al-basri ta inganta amma in ka wuce hasan al-basri ba ta inganta ba kenan maganar in ka dauko ta magana ce ta Hasan al-Basri amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kathirin fi bid'atin ba hadisin annabi bane maganar malam Hasan al-Basri ce mafhum da haka maganar ta tabbata zuwa ga Hasan al-Basri haddathani abi rahimahullah an abi al-Hasan ali ibn al-Hasan عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال حدثني الخليل بن مرة عن الوضين ابن عطاء عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة سنتان سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالا وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة أن قال لكم يتي حدثني أبي رحمه الله عوف الأعرابي وهو ثقة عند المروزي في السنة يعني زمالا ابن أبي زمانين كتاب ما هي فينا يا بني لاباري daga Abil Hasan ibn Abil Hasan daga ainihin wato Abi Daud ko Ahmad bin Musa anya haya bin Sallam zakai walamun din shadda Sallam karkace salam Yahya bin Sallam yace shi kuma Khalil ibn Murra ya bashi labari daga Al-Wadin. Al-Wadin shine Zaid bin Dirham Al-Azdi Al-Jahadami. Zaid bin Dirham Al-Azdi Al-Jahadami wato mahaifin Hammad bin Zaid ne, wa huwa maqbul, shi ma ana karbar hadisin sa a inda mutaba'a, in an samu mutaba'a, wa illa in ku ba a samu mutaba'a ba falayyinul hadith, to hadisin sa yana da rauni. Wa qad tubi'a, to kuma an yi masa mutaba'a kama marra, wa sayati akhrajahu Abdurrazzaq fil musannaf. Shi kuma Al-Wadin yace yaje Wadin bin Ata yace yaje daga Makhul. Shi kuma Makhul yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace as-sunnatu sunnatani, sunna iri biyu ce, sunnatun fi faridatin, akwai sunna a cikin farilla, wa sunnatun sunnatun fi faridatin al-akhdhu biha huda, ruko da sunna ta farilla shiriya ne, wa tarkuha dalala, barin ta kuma kata ne, wa sunnatun fi ghairi faridatin, akwai kuma sunnat da ba ta farilla bace, al-akhdhu biha fadila, ruko da ita mustahabbi ne, wa tarkuha, barin ta kuma laysa bi khati'atin, ba kuskure bane, barin ta ba me ba, ba kuskure bane. Shima wannan isnaduhu da'ifun wa huwa mursal, shima hadithi ne mursal, wa sawabu annahu maqtu'un ala makhul, zancen da yafi zama daidai sun ce wato hadithi ne maqtu' zuwa ga makhul. An gane ko? Ja'a fil isnad Abdullah bin Abi Zamanin. Abdullah bin Abi Zamanin yazo cikin isnadin hadithin, lam aqiblahu ala tawfiqin min imamin mu'tabar, yace to ban samu wani wanda ya wassaka shi ba, shi ainihin Abdullah ibn Abi Zamanin, kasan cewa ya haddathani abi, malaman hadisi kenan, baba na ya bani labari, to sai mai sharhin sa yake cewa ban san wani cikin malaman da ake la'akari da wassaka wasu ba da yace mahaifin Ibn Abi Zamanin thika. Sannan a cikin isnadin akwai Khalil Ibn Murra Ad-Dubai. Khalil Ibn Murra Ad-Dubai, Imam al-Bukhari da yazo magana akan sa sai yace munkarul hadith, yace wannan Khalil al-Khalil bin Murrata Ad-Dubai munkarul hadith, a wani gurin kuma sai yace la yasihhu hadithuhu, hadisin sa baya inganta. Abu Hatim yace laysa biqawiyyin fil hadith, huwa shaykhun salihun, mutumin kirki ne, ina fata an gane, yawa mutumin kirki ne amma laysa biqawiyyin fil hadith, amma an zo maganar hadithi to kuma ainihin wato ruwaya sa tana da akwai magana. Abu Zur'a yake cewa Sheikhun Salihun, mutumin kirki ne, Ibn Hajar yace da'ifun, yace Al-Khalil bin Murra da'ifi ne. Malai yake cewa wa huwa ma'a da'afihi yu'tabaru bi hadithi, duk da cewa yana da rauni ana yin itibarin hadithin sa, kaman yanda Ibn Adi ya faɗa, ka koma cikin Al-Jarh wa Ta'dil mujalladi na uku rakam na 1729 da kuma Tahzibul Kamal mujalladi na ainihin wato 8 shafi na 344 da kuma At-Taqrib rakam na 1757. Ya kuma cewa Abul Hasan Ali bin Hasan Al-Murri yace shi ma lam aqib lahu ala tawthiqin min imamin mu'tabar, yake ta shi ma ban samu wani cikin limaman da suke wassakawa wanda ya wassaka shi ba, duk da cewa yana da tarjuma safi tartibil madarik a mujalladi na 5 shafi na 226 wa fihi aidan, a cikin dai isnadin akwai Ahmad bin Musa lam a'rifu, yace ban san shi ba, wa fihi a cikin isnadin kuma akwai Yahya bin Sallam ibn Abi Sa'labat al-Basri, Abu Hatim yace Sadukun Ad-Darqutni kuma ya da'afa shi Ibn al-Adi yace yaktubu hadithuhu ma da'afi ko yuktabu hadithuhu ma da'afi ka koma cikin Al-Jarh wa Ta'dil mujalladi na 9 shafi na 155 da kuma Al-Mizan mujalladi na 4 shafi na 380 da Al-Lisan mujalladi na 6 shafi na 259 da As-Siyar mujalladi na 9 shafi na 396 wa qad ikhtalafa ala waqi' fihi sai dai an yi sabani ala waqi' akan waqi' fihi a cikin sa farawahu anhu al-Wadin ibn Ata marfu'an akace al-Wadin ibn Ata ya yi riwaya zuwa gare shi marfu'iya kama huna kamar yanda yazo anan wa khalafahu al-Auza'i amma imam al-Auza'i ya saba masa farawahu maqtu'an shi kuma sai ruwaito shi riwaya maqtu'iya min qauli makhul cewa magana ce ta makhul ba magana bace ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sawab kuma shine zancen da yake na daidai an gane ko kenan hadithin ya tabbata zuwa ga makhul hadithin ya tabbata zuwa ga makhul kun fahimta kenan maganar makhul ce kamar yanda wancan na baya muka ce maganar Hasanul Basri ce to wannan ma magana ce ta makhul an gane ko magana ce ta makhul Ad-Darimi ya ruwaito ta a cikin sunan dinsa mujalladi na 1 shafi na 140 ko hadisi na 145 da isnadi sahihi anhu zuwa ga shi makhul din haka ajurri a cikin ash-shari'a a safha ta wato abin nan 53 ta hanyar sama ibnu batta fil ibana mujalladi na 1 wato rakam na 101 dukkanin su ta hanyar wato min durkin ta hanyoyi daban-daban kuma anil auza'i bihi wato daga imam al-auza'i bihi zuwa ga shi ainihin makhul walahu tariqun ukhra an abi huraira marfu'a ko da yake akwai wata hanya da hadithin yake da ita marfu'iya daga abi huraira marfu'iya an gane ko akhrajahu at-tabarani fil awsat majma'u al-bahrain mujalladi na 1 rakam na 256 wa qala aqibahu lam yarwihi am muhammad illa isa tafara wato lam yarwihi am muhammad illa isa tafarrada bihi abdullah qultu fil isnad abdullah ibn abi rawan al-iskandarani shi kuma da'afa hu ghayr wahid wa qala adh-dhahabi wa lahu hadithun batil wa wahin wa wahahu ad-Darqutni al-mizan ka koma cikin mizanul i'tidal mujalladi na 2 shafi na 422 da al-muguni haka dai suka yi ta kawo al-hadith qala anhu al-allamah al-albani shi al-allama albani da yazo kan hadithin sai ce wannan hadisi ne mawdu'un hadisi ne mawdu'i ضعيف الجامع الصغير كما cikin wato ضعيف الجامع الصغير رقم na 3355 za ka ga maganar Sheikh Nasiruddin Albani akai ya ce hadisi ne wanda yake mawdu'i kenan magana ce ta makhul an gane ko a gurguje sai zama sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasu kashi biyu akwai sunna ta wajibi akwai sunna ta mustahabi an gane ko sunna ta wajibi wato a cikin maganganun annabi da ayyukan sa ko inda yin su wajibi ne a cikin maganganun sa da ayyukan sa ko wanda yin su kuma mustahabi ne yanzu kaman tsayi da sallah sunnar annabi ce tsayi da sallah sunna ce wato mustahabi ne ko wajiba wajiba amma aswaki fa yanzu wanda yayi alwala bai aswaki ba sallar sa tayi ko bace ba yanzu yin aswaki sunnar annabi ce amma ta me ta mustahabi to shine abinda makhul yake fara cewa sunna iri biyu ce akwai sunna ta farilla wanda wannan ruko da ita hudan shari'a ne watar kuwa in ko mutun ya bar sunnonin annabi na wajibi wanda dole ne mutun yayi sai mutun yake yin su to wannan kuma barin su dalalatu bata ne makhul yace wa sunnatun fi ghairi faridatin akwai kuma ainin sunna da take ba ta farilla bace ba ta wajibi bace ta mustahabbi ce al-akhadhu biha fadila wato ruko da ita wannan akwai falala mutun yayi ruko da irin wannan sunnonin na annabi wanda ba na wajibi ba akwai falala wa tarkuha in kuma mutun ya bar su bai yi ba laysa bi khadi'atin ba kuskure bane ba za a ce mutun yayi ba daidai ba ko ba za a ce mutun kawai dai ya bar falala ya ballada ina fata gane wannan ina ganin a kansa zamu tsaya sai mu tashi ainihin hadisi mai lamba ta biyar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu